fana
duniya a gajin ka nake nema dole a san ka kaban dama zuciya ce wurin kwana
a gaji so a gaji a gaji so a gaji
kin yi daidai da mafarki na zaki gyara makwanci na
kai mun agaji
bini ne rike daina dare saki ya ke ka kwana
kai mun agaji
ran wata in gaye hasiki ki kai na gani a ido na rike na amana ke karan tsarin aure Dama zuciya ce gurin fara